أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ina zaton muna 17 ne ko
15
16 16 ga watan Rabiul Awwal hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ta yi daidai da 23 ga watan 10 shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Muqaddimatul Iziya na Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullah inda muke bin sharhin da Professor Muhammad Mansur Hafizahullah Ta'ala ya rubuta cikin littafin Fathu Rabbil Bariya wannan kuma shine darasi na 68 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun tattauna ne akan sujudu tilawa sujudu tilawa ita ce wata sujada wanda sababin da ke sa a yi ta shine tilawar alqur'ani ko sauraron ainihin wato tilawar alqur'ani aya ko daga cikin ayoyin sujada a cikin alqur'ani mai girma wannan sujada tana da ainihin wato falala kamar yanda mun karanta hadithin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan dan adam ya karanta wato ayar da ake yin sujada kuma yayin sujada to shedan yakan fita a guje yana kuka yana ya bani ya lalace an umarce shi da yin sujada an umarce dan adam da yin sujada yabu umarnin Allah yayi sujada Allah ya bashi aljanna shi kuma shedan iblis yace shi kuma an umarce shi da yin sujada ya saba Allah madaukakin sarki ya alƙawarta masa wuta to kaga a cikin yin sujadar wannan hadisin yana nuna akwai falala cikin yin sujada din sannan shin wannan sujudu tilawa din wajiba ce ko mustahabiya to shi ma malamai sun karu juna sani suka rabu gida biyu wasu suka tafi akan wajibcin yin sujudu tilawa wanda shine mazhabin Imam Thawri Abi Hanifa da wata riwaya da aka samu daga Imam Ahmad kuma wannan shine ra'ayin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya zaba kamar yanda yazo cikin Fathul Qadir Ibn al-Abidin Majmu'ul Fatawa da al-Insaf sannan kauli na biyu shine wanda suka ce a sujudu tilawa dinnan mustahabiya ce ba wajiba ba ce wannan kuma shine ra'ayin jumhur Imam Malik yana cikin wannan tawaga Imam Shafi'i Imam al-Auza'i Imam al-Layth Imam Ahmad Imam Ishaq Imam Abi Thawr Imam Daud Imam Ibn Hazm wannan din matafiya suke sannan akan wannan matafiya Umar dan Khattab radiyallahu anhu da Salman radiyallahu an Ibn Abbas radiyallahu an Imran bin Hussein radiyallahu an al-jami wadannan dukkan su mazhabin su suka ce sujudu tilawa mustahabiya ce ba wajiba bace kamar yanda kuma al-majmu' كشاف الكنى المواهب التمهيد da al muhalla ta ibn hazm duk zaka ga bayanai a karkashin haka wannan duk kusan mun tattauna duk kuma mun ji baje kolin da kowa ya kawo wato baje kolin da na hujjoji da kowa ya baje wanda kuma karshe ne muka tafi akan ra'ayin jumhur cewa qaulul jumhur qawiyyun jiddan ko da yake Sheikhul Islam yana da wasu munakashat akan adilla ta jumhur din amma dai ra'ayinsu yana da karfi kwarai da gaske fiye da waɗanda suka ce wajiba ce sannan sai kuma sufar sujudu tilawa malamai sun hada kan cewa sujudu tilawa tana tabbata tana samuwa da sujada kwaya ɗaya tak sujudu tilawa tana kasancewa a bisa irin wato sufa ta sujada da ake yi a cikin sallah dora hannaye guda biyu guyoyi guda biyu kafafuwa guda biyu hanci goshi nesantar da murafukai daga kuibi da ciki nesanta shi daga cinyoyi fuskantar da yan yatsu su kalli alqibla da wani haka yanda ake yin haka ita ma sujudu tilawa haka ake yin ta sai dai bisa zance mafi inganci ba a shar'anta yin wato kabbara harama ba ko sallama wajen yin sujudu tilawa kamar yanda duk mun tattauna akan haka sannan sai muka tattauna akan shin sujudu tilawa din nan sallah ce ko ba sallah bace shi ma jumhur cikin malamai suka tafi akan cewa sujudu tilawa an shartanta duk wato a cikin yinta irin sharadin da aka yi a cikin sallah da aka suka shartanta sai da alwala sai an fuskanci alqibla kaman da kuma sauran sharuɗa duk gaba ɗaya duk da cewa Ibn Hazm da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sun tafi akan cewa ba sharadi bane irin sharuɗan da ake yi a sallah ita ma sai ta cika su domin ita ba sallah bace duk da cewa ibada ce amma ba sallah bace wa ma'lumun suka ce abu ne sananne wajen malamai jinsin ibada ba a shardanta masa tsarki wannan shine mazhabin Ibn Umar Sha'abi al-Bukhari kuma wannan mazhabi ne inganta wato wanda yake sahihi suka kawo dalilai da hujjoji akan haka to sai muka tattauna kuma game da yaya wanda yake tafiya a kafa yana yin tilawa al-Qur'ani in yazo wajen sujudu tilawa gashi shi ba a tsaye yake ko a zauna ba tafiya yake ko kuma mutum yana kan abin hawan sa yana cikin mota yana driving ko yana kan machine yana tuka machine ko kan keke kuma yana yin tilawa alqur'ani in yazo wajen sujudu tilawa zai yi ko ba zai ba to shi ma suka ce duk wanda ya karanta ko ya saurari ayar da ake yin sujada kuma ya kasance a halin tafiya ko akan abun hawa kuma yana so yayi sujada din to zai imani ne da kansa a kuma kowace nahiya ya fuskanta ba sai alqibla ba zai iya dan sunkuyar da kansa ya imani ba sai ya sa goshinsa a ƙasa ba kamar yanda aka karbo daga Abdullahi dan Umar an tambaye shi game da sujada akan dabba sai ya ce kai sujadar amma kai imani ne imani kawai zaka yi shine ishara ba sai ka sa goshinka a ƙasa ba abu na ƙarshe da muka tattauna shine sujudu tilawa din nan a lokutan da aka hana yin sallah shin in an hana yin sujudu tilawa a lokacin da wato an hana yin sallah a wasu lokuta to ita sujudu tilawa ita ma ta shiga cikin wannan layin na misali ba za a yi ainihin wato ba za a yi ta ba a lokutan da aka hana yin sallar nafila kamar bayan sallar asuba kamar bayan sallar ainihin wato bayan sallar la'asar ko kuma a'a ita ba ta cikin wannan layin to shi ma wannan man tattauna akan yana halatta yin sujudu tilawa a lokutan da aka hana yin sallah ba tare da wani karhanci ba cikin mafi bayyana cikin zantuttukan malamai saboda abin da ya gabata na tattaunawa cewa sujudu tilawa ba sallah bace to in ko ba sallah bace kaga ba ta cikin kunshin wancan hani na yin nafila bayan asuba da bayan la'asar wallahu ta'ala a'lam to zamu tashi akan sujudu tilawa fi salah qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala sujudu tilawati fi salah wato yaya hukuncin yin sujudu tilawa a cikin sallah kamar duk tattaunawa da muka yi muna magana akan sujudu tilawa ba a cikin sallah ba to idan a cikin sallah ne ya al'amarin zai zama أبي رافع قال يتي صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه الأتمتة يتي من يسلر كونا يسلر إشاء تارد أبي هريرة الله كارا مسيدة فقرأ إذا السماء انشقت كمشين لما سيكرن تامن إذا السماء انشقت فسجد دا أكزو وجن سجد سي سجد فقلت له دا أكا إذا دا صلى سنة شرشي ما هذا to kuma ya haka menene haka naga kana ana cikin sallah kuma naga ka zo sujudu tilawa kai qala sai ce sajadtu biha khalfa abil qasim sallallahu alaihi wasallam yace nayi sujudu tilawa dinnan a wannan sura ta suratul inshiqaq ma'ana idha sama'un shaqqat a bayan baban qasim sallallahu alaihi wasallam dan haka fala azalu asjudu biha bazan gushe bazan ci gaba da yin sujada duk lokacin da na karanta wannan guri na sujada cikin idza sama'un shaqqat hatta alqahu har zuwa lokacin da zan hadu da Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam wannan hadithin muttafaqun alai Imam al-Bukhari hadithi na 766 Imam Muslim hadithi na 79 shi ma ya ruwaito makamancin wannan ruwaya wa Abi Hurairah radiyallahu an anna Umara sajada fil najmi sayyidina umar radiyallahu anhu shima yayi sujudu tilawa a cikin suratul najm wa qama fa wasala ilaiha sura to tunda tazo ne a karshen surar fasjudu lillahi wa'budu kaga karshen surar kenan to da yayi sujudu tilawa wa qama sai kuma ya miƙe fa wasala ilaiha sura sai ya saki hade ta da wata sura ma'ana sai ya dauko surar gaba sai ya hada da ita ko kuma ya dauko wata sura a wani gurin sai ya kare yi tunda ita ce sura wato aya ta karshe a cikin surar to bayan yayi sujudu tilawa sai kuma ya miƙe sai ya karanta wata surar ya hade ta da suratul najm sannan sai ya ruku wannan hadithin isnadin sa yana da kyau Malam Abdul Razzaq ya fitar da shi hadithi na 5880 haka Imam Tahawi a mujalladi na dan shafi na 355 fa yustahabbu liman qara'a ayata sajada an so ga wanda ya karanta ayar da a cikin ta akwai sujada fi salati a cikin sallah samin gairi farqin bainal faridati wan nafila ba tare da wani bambanci ba tsakanin sallah farilla da ta nafila indai ya karanta ayar da a cikin ta ana yin sujada ko a sallah farilla ne ko a nafila wa huwa madhhabul jumhur ma'ana zai yi sujudu tilawa wannan kuma shine ra'ayin jumhur wa sawa'un kana munfaridan shi kadai yake sallah aw fi jama'atin ko a cikin jam'i yake sallah fi sirriyatin a sallar boye ne aw jahariyatin ko sallar bayyane lakin yukrahu sai dai makruhi ne an ya qara'a bihal imamu fi salati sirriya makruhi ne ba a so liman ya karanta sujudu wato ayat da ake wa sujada a sallar boye ba kaman irin azhar kaman irin sallar ainin al-asr lima yukhsha sabida tsoran da ake ji min at-takhalid 'ala al-mamumina narkirkicewar mamu an bayyanta dan tana iya wasu dauka ko rabkan waye bai yi ruku'u ba ya tafi sujada to dan haka za a iya masallaci zai iya rabuwa gida biyu wasu su bishi su ce wasu kuma mana sun sune za su zama yan kada wanda za su yi tunanin kila ko sujudu tilawa ya karanta da dama kuma wasu za su tafi sujadan ne wasu kuma za su tsaya a tsayin sa rasa to ruku'un za su tafi ko sujada to kaga an kawo rarrabuwa kan mamu akan abin da ba dole bane mustahabi to shi yasa aka ce a cikin sallar da ake asurta karatunta to malamai ba su so mutun ko liman ya karanta ayat sujada kuma yayi sujadar ba ka koma cikin albada'i mujalladi na 1 shafi na 192 da kishaful qina da mujalladi na 1 shafi na 449 da mawahibul jalil mujalladi na 2 shafi na 65 lakin khalafa shafi'iyya sai dai shafi'iyya sun saba wannan ra'ayin fa qalu suka ce la yukrahu ba wani makarhanta ba wani abin kiya ciki ko a sallah azhar liman ya ga dama kawai sujudu tilawa indai ya karanta ayat da ake yin sujada a cikin ta kawai yayi sujada suka ce ba wani karhanci a ciki wa yustahabbu ta'khiru sujudi sai dai an so jinkirta sujada ilal faragi min salati zuwa a gama sallah li alla yushawwish alal mamumina dan kada yarkirkitawa mamu lissafi wa mahalluhu idza lam yatul al fasl a mahallin sa inda yake indai bambantawar rabewar bai zaman to yayi tsawo ba to indai tsakanin ya idar da sallah da kuma ya sujudu tilawa din babu wani lokaci mai tsawo to babu laifi sai ya gama sallar gaba daya sai ya idar da sallah kawai sai ya sujudu tilawa ma'ana ya karanta ayat da akwai sujudu tilawa a ciki amma ya gama sallar, in ya gama sallah yayi sallama sai ya tafi sujudin tilawa. An fahimta kila mamu kaga za su tafi za su dauka ko ba adice ta kama shi, in ya idar da sallah sai ce sujudin tilawa, za su ga kuma yayi sujada daya ba biyu ba, kuma za su ji bai sallama ba domin ba a yi mata sallama kamar yadda muka karanta. Da haka da yayi tafi guda daya sai ya dago sai ya juyo ce jama'a na karanta ayar da a cikin ta ana yin sujada ne, kuma malamai sun ce tunda a boye ne ana iya jinkirtawa har sai an idar da sallah sai a yi ta, shine nayi kuma naga kuma kun yi duk Allah ya ba mu lada shikenan. An gane ko? Ka duba al-majmu mujalladi na 4 shafi na 72 da bidayatul muhtaj mujalladi na 2 shafi na 95. Ikhtisaru sujud, to ana iya takaita ko tsallake ayar sujada din? Mutum yazo karanta yana karatu yana karatu wai dan kai ya rikirkita ma mu lissafi, ko kuma tunda a cikin sallah ne baya so ya yi ta, to in yazo ayar da ake yin sujada zai iya tsallake ta ya karanta ayar gabanta? Yukrahu lil musalli, an karhanta ba a so ba ga mai sallah an ya qara al ayat, ya karanta ayoyi wa yada ayata sajada, sai ya bar ayar da ake yin sujada a cikin ta, wayu jawizaha ya tsallake ta hatta la yasjuda, wai dan kai ya sujada. Wa hadha manqulun an ta'ifatin min as-salaf, wannan shine abin da aka ruwaito daga wasu cikin magabata, ka Sha'bi kamar Imam Sha'bi wa Ibn al-Musayyib da Ibn al-Musayyib wa Ibn Sirin da Ibn Sirin wa Nakhai da Nakhai wa Ishaqa da Ishaq wa karihahu jumhurul ulama, jumhur mafi yawan wato mafi yawan malamai sun karhanta sun kyamace yin hakan. Wa hadha yusamma ikhtisaru sujud, wannan shi ake nufi da tsallake ayar sujada, shine ikhtisaru sujud. Kana karanta ayoyin da kazo ayar sujada sai ka tsallake ta sai ka ci gaba da karanta ayoyin gabanta, wannan shi ake kira da ikhtisaru sujud. An gane ko? To wannan shi ma malamai sun ce ba a san haka, kawai in dai ka karanto gurin da akwai sujada ka karanta ayar sujada kuma kai sujada. Fa'idatul, ka koma cikin ainihin wato al-Bada'i mujalladi na 1 shafi na 192, Kishaful Qina wato mujalladi na 1 shafi na 449, da Ad-Dasuqi mujalladi na 1 shafi na 309. Fa'idatul, malai yace ga wata fa'ida, wa kadhalika yukrahu jam'a ayati sujudi, haka ma an kyamaci tattara ayoyin sujada gaba daya, fa yasjudu biha apa ya qara'u biha wa yasjudu, ya wato ya tattare ayoyin sujada ya karanta su kuma ya ta sujada. Misali raka'a farko ya karanta ayar sujada kuma ya sujada, raka'a ta biyu ya karanta ayar sujada kuma ya sujada, kila ta uku ma ta hudu in a sallah asuba ce duk guda biyin. An fahimta ko? To an karhanta yin haka, yajma'u yakrahu jam'a yukrahu jam'a ayatin sujud fa yaqra'u biha wa yasjud, ya karanta ayoyin sujada kuma ya sujada din. Wannan an karanta haka, ka duba Al-Kafi na Ibn Qudama mujalladi na 1 shafi na 160, da Al-Mudawwana mujalladi na 1 shafi na 111 zuwa 112, da Rawdatul Dalibin mujalladi na 1 shafi na 323. Idza kanat as-sajdatu akhir as-sura, idan ayat sujada ta kasance a ƙarshen sura ta zo, kaman fasjudu lillahi wa abudu din, kaga ƙarshen sura ne, ma za ya fa'alu, shi mai sallah ya zai? Idza qara'a as-sajdata fi as-salah, idan mai sallah ya karanta sujada a cikin sallah, wa kanat akhiras sura, kuma sai zama ayar da za a yi sujada din ita ce ƙarshen sura, fa huwa mukhayyarun baina thalathati umuri, to an bashi zabin ɗayan abubuwan nan guda uku, yana da zabin ya dauki ɗayan abubuwa guda uku ya amfani da shi. Na ɗaya, an yasjuda, zai iya yayi sujadar, thumma yaqumu, sannan ya miƙe, fa yasila biha suratan ukhra, fa yasila biha suratan ukhra, ya sake hada ta da wata sura daban, thumma yarka'u, sannan ya ruku'u. Yana da damar ya haka, da yace fasjudu lillahi wa'budu, sai ya tafi ya sujada, to sai ya dago, in ya dago sai ya karanta koda iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. An gane ko? Yawa, aya ɗaya ko biyu ko gurgurdan abin da ya karanta sai kuma ya ruku'u, wannan zabin farko kenan. Wa qad fa'alahu Umar radiyallahu an, sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda yayi haka, fa qad qara'a fil fajri bi yusufa, domin ya karanta suratu yusufa a cikin sallar asuba faraka'a, yayi ruku'u, thumma qara'a fi thaniya bin najm, a raka'a ta biyu kuma ya karanta suratul najmi, kaji ba suratu yusufa? gashi ku kana ji araka ta biya sujada yayi suratul najm an bayyuta tilka ummatun qad khalat eh laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum thumma qara'a fi thaniyati bin najm sanna araka ta biyo sai ya karanta suratul najm fa sajada sai sujada thumma qara'a idha as-sama'un shaqqat tunda suratul najm inda zai sujada din kaga karshen sura ne sai kuma ya karanta idha sama'un shaqqat sannan sai ya ruku wa hadha huwa al-aula a cikin zabin da aka baka guda uku wannan shi yafi an ji zabin farko an yarka wa yujzi'uhu an as-sujud zabi na biyu da aka bayi shine yayi ruku'u kawai ya isar masa ba sai yayi sujada din ba fasjudu lillahi wa'budu sai ruku'un sa kawai an gane wannan ruku'un ya isar masa daga sujada din fa annafi'in anna ibn umar kana idha qara'a an-najma an karbo daga abdullahi dan umar ya kasance idan ya karanta suratul najm yasjudu fiha yana yin sujada a cikin ta wa huwa fi salati kuma yana sallah fa in lam yasjud idan ba zai sujada baraka sai ruku'u kawai shi yasa aka ce an baka zabi in kuma ka bi wannan mazhabin kana da salaf domin sayyidina abdullahi dan umar yana yin haka an gane ko eh wancan na farkon ka duba ainihin wato Abdurrazzaq ya fitar da shi hadisi na 2882 haka At-Tahawi mujalladi na ɗayan shafi na 355 wannan magana ta biyu kuma ta Abdullahi dan Umar ita ma isnadin ta yana da kyau ka duba Abdurrazzaq As-San'ani ya fitar da ita a cikin hadisi na 5893 wasu ila ibn Mas'ud an tambayi Abdullahi dan Mas'ud وسئل ابن مسعود عن السورة أن تنبي عبد الله دم مسعود جمد السورة تكون في آخرها سجدة سورة كرشنتا آية أكي ينسجدة في أكرشنتا أيركعه أو يسجد شم تنزي يركوء نيكوي كوكما زي سجدة قال إذا لم يكن بينك وبين السجدة إلا الركوع فهو قريب إذن يزمنتو لم يكن بينك وبين السجدة باب وانا أبس أكانين كد سجدة دين illa ruku'u sai ruku'u fa huwa qaribun to ai ruku'un yafi kusa in ya zama tsakaninka da ayat sujada din ba wani abu da ke tsakani sai ruku'u din an gane ko bainaka wa bainas sajada illa ruku'u ba wani abu da ke tsakaninka da sujada din sai ruku'u fa huwa qaribun to shi ruku'un yafi kusa da aka sai kai ruku'un kaga kaman shi ma Abdullahi dan Mas'ud yana goyen bayan kawai ba sai kai sujada ba sai kai ruku'un ya wadatar to kaga kenan ga wanda zaka ga sun karanta surar da ake ayar da ake yin sujada kuma sai su tafi ruku kaga kaman duk wannan kaulin na biyu suka dauka ko ka koma cikin Ibn Abi Shayba a cikin wato hadisi na 4371 kuma isnadin mai kyau ne wa mahallu hadha in kana munfaridan wato mahallin wannan idan mutun ya kasance shi kadai ne au kana imaman ko kuma ya zama liman ne wa alima anna hadha kuma yasan cewa hakan la yakhludu ala almamumina ba zai hargitsa tunanin mamu ba fa in khashiyat takhlid ala almamumina idan yana tsoran ko ya ji tsoran zai iya wato mamu za su iya samun rudani da rikicewa bi haythu yasjudu ba'dhum wa yarka'u al-akharun ta inda wasu su za su sujada wasu kuma za su tsaya su yi ruku'u fala yanbagi fi'luhu to baya halatta ya haka wallahu alam akwai wanda gila mamunka sun san gurin ana sujada ila da sun ji ka tafi kai ce Allahu akbar za su dauka sujada za ka tafi za su tafi sujada wasu kuma wanda kila suke kusa da kai za su ga ruku'u kai za su yi ruku'u kaga an samu abin nan sai can shi ne sujada yana tunanin ya ji an dago sai ya ji an ce sami Allahu liman hamida to fa wani dama can a rikice yake dama kai ne Allah ya sa da yake bin ka yake samun dan yin abubuwan sa daidai to gashi bin ka zai ga bai fa'ida ba domin gashi ya bi ka dai abin da yake tsoro na rikicin da ya fada masa da aka wani daga nan sai ya rikice ya rasa toye me abun yi ina fata an gane to wannan shine fala yanbagi fi'luhu wallahu a'lam na uku an yasjuda yayi sujada thumma yukabbir sannan ya kabbara fa yaqumu ya miƙe thumma yarka'u sannan ya ruku'u min ghairi ziyadati qira'atin ba tare da ya ƙara ko aya ɗaya ba kaji kauli na uku idan mutun ya karanta ayat sujada kaman wanda muke ta bada misali suratul najm fasjudu lillahi wa'budu sai kawai mutun ya tafi sujada in ya tafi sujada sai Allahu akbar sai ya miƙe sai da ya miƙe tsayen kuma Allahu Akbar sai ya taho ruku. An gane ko? To wannan shi ma zabi cikin maganganun da malamai suka bada zabi mutun zai iya yin wannan. Idza qara'a ayata sajadatin 'alal minbar. To an gama wannan tattaunawar ita ma kana da hanyoyi guda uku. Duk wanda kai babu baka da lagubar alaik. An gane ko? Yawa. To sai kuma wata matsala yace idza qara'a ayata sajada. Idan mutun ya karanta ayar da ake yin sujada 'alal minbar kuma akan minbari ne yana huduba. Yana huduba juma'a kila cikin ayoyin da yayi istishhadi da su a hudubar sai ya jawo ayoyin da ana yin sujada a cikin su. To zai yi sujada ne akan minbari ko kuma kawai zai ci gaba da hudubar sa. Sai mala yace fa in sha a nazala liyasjuda. Idan liman ko khadibi mai huduba ya ga dama zai iya sakkowa daga kan minbarin liyasjuda domin yayi sujada a ƙasa. Wa yasjudu ma'ahu an-nas kuma mutanen da suke cikin masallacin za su yi sujada tare da shi. Wa in taraka sujuda in kuma ya bar sujada ya ci gaba da hudubar sa fala haraja babu laifi lima taqaddama min fi'l Umar radiyallahu anhu saboda abin da ya gabata na aikin sayyidina Umar radiyallahu anhu kamar yanda ya inganta cikin hukumar sujud ko taqaddama fi hukumi sujud walau amkanahu sujuda 'alal minbar amma da zai iya yiwa ya samu damar yin sujada akan minbari sajada alaihi kadhalika babu laifi sai ya sujada haka akan minbari kila minbarin mai alaus ne wanda ga akwai minbarin da yake mai fadi ne yana da yalwa to kawai yana cikin yin wannan wato hudubar ya karanta ayar sujada kawai sai a ga ya juya ya kalli alqibla idan minbarin ba alqibla yake kallo ba sai ya kalli alqibla kawai sai ya sujadar ko da yake ita babu sharadin ma sai an kalli alqibla ko a inda yake kawai sai ya fadi ya sujada sauran mamu su ma suna ganin yayi sujada su ma sai su yake cewa wa yasjudu an-nasu lisujudi in kuma yayi to mutane su ma za su yi sujada saboda sujadar sa fa in lam yasjudu al-khatib idan mai huduba ko bai yi sujada ba lam yushra'a lil-mamumin as-sujud to ba a shar'anta wa mamu su yi sujada ba koda sun ji an karanta ayar sujada tunda liman bai ba ko mai huduba bai ba to kai ma kar kai ka koma cikin ibnu abidin mujalladi na 1 shafi na 525 da jawahirul ikilil mujalladi na 1 shafi na 72 rawdatul talibin mujalladi na 1 shafi na 324 kishaful qina mujalladi na 2 shafi na 37 mawadi'us sujudi fil qur'an to sai kuma ina da ina ne ake yin sujada a alqur'ani alal musannif wa iddatus sajadati allati yasjudu laha 11 sajada imam abul hasan ash-shadili mai iziya yace adadin wuraren sujada a cikin alqur'ani wurare 11 ne wa hiya ma'adan latifin najmi amma banda wanda ta zo cikin suratul najmi wal inshiqaq banda wanda ta zo cikin suratul inshiqaq wal qalam banda wanda ta zo cikin suratul qalam wa thaniyatul hajj banda wanda ta zo cikin wato wuri na biyu a cikin suratul hajj ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum fa'alul khaira la'allakum tuflihun banda ita al mawadi'u allati warada fiha sujudut tilawa wuraren da sujudu tilawa ta zo wato aka ruwaito yin sujudu tilawa a cikin su min alqur'anil karim daga alqur'ani mai girma 15 mawdi'an wurare 15 ne warada hadha fi hadithin marfu'un wato hakan yazo bayanin a cikin wani hadisi marfu'i lakinnahu da'ifun duk da cewa hadisi ne marfu'i amma da'ifi ne yana da rauni an amr bin al-as daga amr bin al-as radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aqara'ahu 15 sajada fil qur'an ya karantar da shi wuraren sujada 15 a cikin alqur'ani minha thalathun fil mufassal daga ciki akwai ukun da suke cikin izu goman ƙasa wato suratul najmi suratu inshiqaq da kuma suratul qalam wa fi suratul hajj sajada tani a kuma hadithin aka nuna cewa a cikin suratul hajj akwai wuraren sujada guda biyu wannan hadithin yana da rauni ka koma cikin ibn abu daud ya fitar da shi a cikin wato sunan dinsa hadisi na 1401 ibn majah shi ma hadisi na 1057 haka al-hakim mujalladin dan shafi na 223 haka imam al-bayhaqi mujalladin na 2 shafi na 314 wa hadhihi al-mawadhi'u wadannan wuraren minha asharatun mujma'un 'alayha a cikin wadannan wuraren 15 akwai wurare guda 10 da malamai sun yi ijma'i akan su wa arba'atun guda 4 kuma mukhtalafun fiha malamai sabani suka yi a wuraren wasu sun ce ayi wasu sun ce kar ayi illa annahu qad sahhatil ahadith biha sai dai hadisi duk sun inganta biha da waɗannan wuraren guda hudu ma da malamai suka yi sabani akai wa mawdhi'un wahidun sai kuma guri daya cikon na 15 din lam yasihha fihi hadithun marfu'un babu wani hadisi marfu'i zuwa ga manzon Allah da ya inganta akan wannan illa annahu amala amalu ba amila ba'du sahabati ala sujudi fihi sai dai cewa anna amala ba'du sahabati ala sujudi fihi sai dai aikin wasu cikin sahabbai ya gudana akan yin sujada a wannan wuraren ko kuma illa anna amala ba'du sahabati ala sujudi fihi sai dai aikin wasu sahabbai na yin sujada a wannan gurin mimma yasta'anisu bihi na daga cikin abin da zai kwantar da hankali alama shuru'iyati akan shar'antuwar abin tunda wasu cikin sahabbai sun yi sujada a wannan gurin an gane ko wuri na farko malai ce al-mawadhi'u al-muttafaqi ala sujudi fiha wuraren da wato malamai suka hadu akan yin sujada a cikin su ka koma sharhul ma'ani na ma'anil athar na Imam Tahawi mujalladi na 1 shafi na 359 da at-tamhid na Ibn Abdul Barr mujalladi na 19 shafi na 131 da muhallata Ibn Hazm mujalladi na 5 shafi na 105 wa ma ba'da hada kuma abinda ya biyo bayan wannan shafin wuri na farko ne sujada wanda babu sabani malamai duk sun yi da wurin sujada ne inda qaulihi ta'ala wajen fadin Allah ta'ala suratul a'raf innal ladina inda rabbika lalle wadannan da suke wajen ubangijinka mala'iku kenan la yastakbiruna an ibadatihi ba su yin girman kai ga barin baututa masa wa yusabbihunahu suna tsarkake shi wala hu yasjudu suna yi masa sujada suratul a'raf aya ta 206 wuri na biyu ar-ra'd inda qaulihi ta'ala wajen fadin Allah ta'ala walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa yana yin sujada ga Allah dau'an ko yana so wa karhan ko kuma tilas baya so wa zilaluhum hadda inwasu ma bil guduwi safi wal asal da kuma yammaci ko da rana suratul ra'd aya ta 15 wuri na uku an-nahl inda qaulihi ta'ala wajen fadin Allah ta'ala walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin ƙasa suna yin sujada ga Allah min dabbati na kowace irin dabba wato mai tafiya a ban ƙasa wal mala'ikatu da mala'iku wa hum la yastakbiruna ba sa yin girman kai ya khafuna rabbahum suna tsoron ubangijin su min fawqihim wanda ke saman su wa yaf'aluna ma yumaruna suna aikata abin da ya umarce su ko aka umarce su da shi suratul nahl aya ta 49 zuwa ta 50 wa qad thabata ya tabbata anna umar qara'aha sayyidina umar ya karanta wannan aya alal minbar akan minbari yawmal jumu'ati ranar juma'a thumma nazala ya sauka fasajada ya sujada wa qad taqaddama alhadith bi hadithi akan yin sujada tilawa akan minbari wannan hadithin ya riga ya gabata ka koma wato ya gabata cikin hukumar sujudi a baya ko wuri na hudu al-isra cikin suratul isra inda qaulihi ta'ala wajen fadin Allah ta'ala innal ladina utul ilma lalle waɗannan da aka ba su ilimi min qabli gabaninsa idza yutla alaihim in ana karanta musu ayoyin yakhiruna lil azqani suna faduwa akan fuskokin su sujadan suna sujada wa yaquluna suna fadin subhana rabbina tsarkiya tabbata ga ubangijinmu in kana wa'du rabbina la maf'ula lalle alqawrun ubangijinmu abin aiwatarwa ne wa yakhiruna lil azqani suna faduwa akan fuskokin su yabkuna suna kuka wa yaziduhum khushu'a kuma yana ƙara musu khushu'i suratul isra'i aya ta 107 zuwa ta 109 sai wuri na biyar maryam inda qaulihi ta'ala wajen fadin Allah ta'ala idza tutla alaihim ayatul rahman idza tutla alaihim in ana karanta musu ayoyin ubangiji mai rahama kharru sujadan sai su fadi suna masu sujada wa bukiya suna kuka suratul maryam aya ta 58 wuri na shida alhajj inda qaulihi ta'ala wajen fadin Allah ta'ala alam tara shin baka gani ba anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard ubangiji duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa suna masa sujada zuwa fadin sa inna allaha yaf'alu ma yasha lalle allah yana aikata abin da yake dama aya ta 18 wuri na 7 al-furqan inda qaulihi ta'ala wajen fadin allah ta'ala wa idza qila lahu musjudu lirrahman idan aka ce da su ku yi sujada ga mai rahama qalu sai su ce wa man rahman wane ne kuma mai rahama anasjudu lima ta'muruna yanzu ma yinga yin sujada game da abin da kuke umartan mu wa zadahum nufura maimakon su yi sujada hakan sai ya kara musu bujirewa da kuma gudu wato Furqan aya ta 60 wudi na 8 An-Naml inda kaulihi ta'ala wajen fadin Allah ta'ala Allah yasjudu lillah wato kada su yi sujada ga Allah alladhi khurjul khaba'a fis samawat wanda ubangijin ta'ala shine wanda yake fitar da al khaba'a fis samawat wal ard yake fitar da boyayyen abu a cikin sammai ko a ƙasa wa ya'lamu ma tukhfuna kuma yana sanada abinda wato tukhfuna kuke boyewa wa ma tu'linuna da abinda kuke bayyanarwa Allahu la ilaha illa huwa Allah shine ubangijin da babu abun bauta bisa cancanta sai shi rabbul arshil azim ubangijin al arshi mai girma a suratul naml aya ta 25 zuwa 26 wuri na tara as-sajada inda qaulihi ta'ala innama yu'minu bi ayatina kadai masu yin imani da ayoyinmu alladhina idza zukiru biha sune wa'inda in an tunatar da su ita kharru sujadan sai su fadi suna masu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim su yi tasbihi da godiya ga ubangijin su wahum la yastakbiruna ba sa yin girman kai aya ta 15 sai wuri na 10 fussilat inda qaulihi ta'ala wajen fadin Allah ta'ala wa min ayati al-layli wan nahar na daga cikin ayoyin ubangiji dare da yini wasjudu har zuwa fadin sa wasjudu lillah ku yi sujada ga Allah alladhi khalaqahunna wanda ya halice su in kuntum iyyahu ta'buduna in kun kasance shi kuke bautawa fa in istakbaru idan har kun yi girman kai fa alladhina inda rabbika to waɗanda suke wajen ubangijinka yusabbihuna lahu suna yin tasbihi da tsarkake shi ubangi suna tsarkake ubangiji billayli wan nahar dare da rana wahum la yas'amuna ba sa kosawa fussilat ayata 37 zuwa 38 wal jumhuru ala sujudi inda sai dai jumhurun malamai sun ce za a yi sujada ne wajen fadin salayas amun wal mashhur inda malikiya amma zancen da yafi shahara a malikiya inda wajen fadin sa in kuntum iyyahu ta'budun anan su suka ce za a yi sujada din to waɗannan sune wurare guda 10 da babu sabani tsakanin malamai cewa dukkan su sun yarda cewa ana yin sujada a waɗannan wuraren a kenan sai kuma ba al mawadi'ul mukhtalifi fiha wuraren da aka yi sabani wato a cikin yin sujada a cikin su wa sahha daliluha kuma dalilin yin sujada a waɗannan wuraren ya inganta amma dai malamai sun yi sabani wasu sun ce ayi sujada wasu kuma sun ce kar ayi wuri na 11 kenan sad inda qaulihi ta'ala wajen fadin Allah ta'ala wa dhanna daud ya tabbatar anna ma fatannahu lalle mun jarabce shi fastaghfara rabbahu ya nemi gafarar ubangijinsa wa kharra raki'an ya fadi yana mai sujada wa ana ya koma zuwa ga Allah ka duba sad aya ta 24 wa hiya mawadi'u sujudin inda abi hanifa wannan wurin sujada ne wato a wajen imam abu hanifa wa thauri da thauri wa ahmad bi riwayatin da imam ahmad a wata riwaya wa ishaq da ishaq wa abi thaur da abi thaur wa yadullu liqaulihim abinda ke nuni ga wannan magana tasu wannan ra'ayi nasu shine ainihin wato hadith ibn abbas qan hadith abdullahi dan abbas da yake cewa sad laysat min azaimi sujud wato sad bata daga cikin manyan wuraren sujada wa qad ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha amma dai naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sujada a cikin ta ka koma cikin bukhari hadisi na 1069 shi kuma wancan bayanin na malamai da kaje an ambata ka koma cikin at-tamhid mujalladi ne 19 shafi na 131 da al-bada'i mujalladi ne shafi na 193 da ad-dasuqi mujalladi ne shafi na 308 al-majmu' mujalladi ne 4 shafi na 60 da al-muguni mujalladi ne shafi na 618 wa am mujahid an karbo daga mujahid fi sajdati sad wato game da yin sujada a cikin sad qala yace sa'altu ibn abbas yace na tambaye abdullahi dan abbas min aina asjudu a ina zan yi sujada in nazo wannan sad din fa qala sai yace awa ma taqra wa min dhurriyyati daud baka karanta wa min dhurriyyati daud wa sulaiman ila qawli hazuwa fadin sa ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu maqtadi na daga cikin zurriyarsa daud da sulaiman hazuwa fadin sa wadannan sune wa'inda Allah ya shirye su fa bihudahu maqtadi ka bi shiriyar su cikin suratul an'am aya ta 84 hazuwa ta 90 fa kana daud to annabi daud ya kasance mimman amara nabiyakum sallallahu alaihi wasallam an yuqta dabihi yana daga cikin wanda annabinku ko mimman umira nabiyakum yana daga cikin wanda aka umarci annabinku an ya katadiya bihi yayi koyi da shi fa sajada ha daud to annabi daud yayi sujada anan gurin fasajada ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi sujada wannan ka duba cikin bukhari hadisi na 4807 wa an mujahid annahu sa'ala ibn abbas afi sad sujud mujahid ya tambayi ibn abbas shin akwai sujada a cikin sad qala na'am yace yi akwai thumma tala sannan sai karanta masa wa wahabna sai muka yi baiwa muka bawa hatta balaga fabihudahu muqtadi har ya kai zuwa ga fabihudahu muqtadi qala huwa minhum yace shi ai yana daga cikin fabihudahu muqtadi din wa qala ibn abbas yace wa ra'aitu umara qara'a sad naga sayyidina umar ya karanta sad ala minbar akan minbari fa nazala ya sauka fa sajada fiha ya sujada a cikin ta thumma raqa ala minbar sannan ya saki hawa kan minbarin sa wannan isnadin yana da kyau ingantacce ne ka koma cikin ibnu abi shayba hadisi na 4267 haka abdurrazzaq as-sanani ya kawo shi a cikin hadisi na 5862 haka al-baihaqi mujalladi na 2 shafi na 319 na hudu wa an-sa'ib bin yazid an karbo daga as-sa'ib bin yazid kala yace ra'aitu usman sajada fi sad yace naga sayyidina usman fa yayi sujada fi sad a cikin sad wal qur'an bizikr shi ma wannan isnadin yana da kyau ka koma cikin ibnu abi shayba hadisi na 4257 haka abdurrazzaq hadisi na 5864 haka baihaqi mujalladi na 2 shafi na 319 sajadatul mufassali al-thalas to sai kuma wato wuraren sujada a cikin al-mufassal guda uku wuraren sujada guda uku a cikin al-mufassal al-mufassal abinda yasa da azan ce izu goma kam duk suna ciki suna cikin daga ahqab hamim tanzil har zuwa abin nan wasu kuma suka ce a al-mufassal tana suna farawa ne daga qaf har zuwa ƙasa wasu suka ce daga al-hujurat suratul hujurat zuwa ƙasa nan ne al-mufassal kaga dai an ce izu goma ƙasa kaga duk suna ciki wa hiya mawadi as-sujudin inda abi hanifa waɗannan wuraren sujada guda uku da suke izu goman ƙasa suratul najmi suratul inya wato abin inshiqaq ko da kuma suratul alaq waɗannan wuraren sujada ne inda abi hanifa wajen imam abu hanifa wa thauri wa shafi wa ahmad ka koma cikin at-tamhid mujalladin 19 shafi na 131 al-bada'i mujalladin 1 shafi na 193 al-majmu' mujalladin 4 shafi na 62 al-mughni mujalladin 1 shafi na 617 wuri na 12 kenan an-najmi inda qawlihi ta'ala wajen fadin Allah ta'ala fasjudu lillahi wa'budu fasjudu lillahi ku yi sujada ga Allah wa'budu ku bauta masa aya ta 62 wa yadullu li thubutiha hadithu ibn abbas hadithun abdullah hadithu ibn mas'ud hadithun dan mas'ud yana nuni akan tabbatar sujada a cikin suratul najmi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a suratul najmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najmi fasajada biha yayi sujada a cikin ta amma baqiya ahadun minal qaumi illa sajada babu wanda ya rage a cikin mutanen da ke gurin face kowa sai da ya sujada a koma cikin bukhari hadisi na 1070 haka imam muslim hadisi na 576 wa qad taqaddama nahwuhu wato nahwuhu an ibn abbas irin wannan hadisin ya gabata daga abdullahi dan abbas an ibn abbas taqaddama sujud umara fiha haka sujadar sayyidina Umar a cikin wannan suratul najmi shi ma bayanin ta ya gabata wa sanaduhu sahihun fa'idatun alai ci ga wata fa'ida wa qad thabata kadhalika tarku sujud fiha haka kuma kin yin sujadar a cikin suratul najmi shi ma ya tabbata fa an zaid bin thabit annahu qara'a annabiy sallallahu alaihi wasallam wan najmi fa lam yasjud fiha annabi sallallahu alaihi wasallam zaid bin thabit yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najmi kuma bai yi sujada a cikin ta ba wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 1072 Imam Muslim hadisi na 577 wuri na 13 al-inshiqaq inda qawlihi ta'ala cikin fadin Allah ta'ala fa malahum la yu'minuna me yasa ba sa yin imani wa idza quri'a alaihim al-qur'anu la yasjuduna idan an karanta musu al-qur'ani ba sa yin sujada aya ta 20 zuwa ta 21 ma taqaddama min sujudi abi hurairah tafiya wannan shi ma akwai hadisin da ya gabata na sujadar abi hurairah a cikin wannan sura wa qawlihi da fadin sa sajadtu biha nayi sujada da wannan sura ta suratul inshiqaq khalfa abul qasim a bayan abul qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu biha hatta alqahu bazan gushe bazan ci gaba da yin sujada a cikin wannan sura har in hadu da shi wannan hadisin mun karanta shi a baya wa anhu qal daga dai shi abi huraira Allah ya kara masa yayi ce sajada abu bakr wa umar radiyallahu anhu fi idha sama'un shaqqat yace abu bakr da umar sun yi sujada a cikin idha sama'un shaqqat wa qara bismi rabbika alladhi khalaq kuma sun yi sujada a cikin iqra bismi rabbika alladhi khalaq wa man huwa khairun minhuma wa yafi su alheri to kenan su sun yi sujada a ciki ba wanda ya kai su alheri kuma ko wannan hadisin Imam An-Nasa'i ya fito da shi a cikin Al-Kubra hadisi na 1037 At-Tayalisi a cikin hadisi na 2499 Abdurrazzaq hadisi na 5886 wa saha an ibn Umar wa ibn Mas'ud wa Ammar haka yin sujada a waɗannan wuraren ya inganta daga Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Mas'ud da Ammar ka koma cikin al-athar anhum da aka ruwato daga gare su fi Fatihur Rahman bi ahkamin wa mawadi'i sujudil Qur'an na Abi Umair hafizahu Allah ta'ala as-safha ta 69 zuwa ta 70 wuri na 14 al-alaq inda qawlihi ta'ala kalla la tuti'hu karkabe shi wasjud kayi sujada waqtar ka kara kusanta wa qad taqaddama qablahu hadithu abi huraira hadithan abi huraira ya gabata gabanin wannan fi thubutihi cikin tabbatar yin sujada tilawa a cikin suratul alaq anan nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakr wa umar da kuma abi bakr da umar al-mawadi'ul mukhtalaf fiha sai wuraren da aka yi sabanin yin sujada a ciki walam yasiha fihi shay'un al-mawadi'ul mukhtalaf fihi walam yasiha fihi shay'un marfu sai wuri ɗaya da aka yi sabani a cikin sa amma kuma babu wani hadisi marfu'i da ya inganta ko al-mawdi'u yawa haka mumtaz jazakumullahu khairan الموضوع المختلف فيه يا وغوري ديه ني با الموضوع المختلف فيه واتو غورن دا اكاي ساباني ا cikin ayi sujada ko ba za ai ba walam yasiha fi shay'un marfu'un amma babu wani hadisi marfu'i da ya inganta akan wannan gurin shine wuri na 15 al-hajj cikin suratul hajj inda qawlihi ta'ala wajin fadin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu ruk'u ya ku wadanda suka yi imani ku yi ruku'u wasjudu ku yi sujada wa abudu rabbakum ku bauta ubangijin ku fa'alul khaira ku yi aikin alkhairi la'allakum tuflihuna dan ku rabauta aya ta 77 wa hiya mawdi'u sujudin inda shafi wannan wurin sujada ne a wajen imamu shafi wa ahmad da imamu ahmad ka koma cikin at-tamhid mujalladi na 19 shafi na 131 da al-majmu' mujalladi na 4 shafi na 62 al-muguni mujalladi na 1 shafi na 618 wa qad warada fiha hadithu uqbata bin amir hadithun uqbata dan amir yazo akan yin sujada a wannan wuri na cikin suratul hajj annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato uqbata bin amir ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afil hajji sajadatani a cikin hajji wato wuraren sujada biyu ne qala na'am sai ya ce i wa man lam yasjudha fala yaqraha duk wanda ba zai yi sujada wuraren ba to kada ya karanta wannan hadisin da'ifi ne Abu Dawud ya fitar da shi hadithi na 1402 Imam Tirmidhi ma ya fitar da shi hadithi na 578 Imam Ahmad shi ma mujalladin sa na 4 shafi na 151 duk sun fitar da wannan hadithi sun ce bashi da inganci wa huwa da'ifun hadisi ne mai rauni lakin qalabi jam'un min as-sahaba sai dai akwai wasu dandazo daga cikin sahabbai da suka yi fatawa da shi minhum daga cikin su akwai Umar bin Al-Khattab wa Ali wa ibn Umar wa ibn Abbas wa ibn Mas'ud wa Abu Musa wa Abu Darda wa Ammar bin Yasin radiyallahu anil jami' wannan duk sun tafi kaga shi sa malai yace akwai kwanciyar hankali a cikin yin sujada a nan gurin domin kana da salaf akai an gane ko wa qala Abu Abdurrahman Sulami wa kadhaka Abu Abdurrahman Sulami wa Abu Aliya banda wa'incin sahabban ma har a cikin ainihin wato salaf akwai Abu Abdurrahman As-Sulami da Abu Aliya da Zir bin Hubaysh waɗannan su ma duk ra'ayin su kenan qala ibn qudama yace lam na'rif lahum mukhalifan fi asrihim ba mu san wani wanda ya saba musu ba waɗannan dandazan malaman a zamanin su akan wannan mas'ala fa hadha mimma yusta'nasu bihi ala mashru'iyyatiha wallahu a'lam wannan na daga cikin abin da za a samu kwanciyar hankali akan shar'antuwar wannan sujada ta 15 Allah ta'ala shine mafi sani akoma cikin wato hadal mabhath mustafad min kitabi fiqh as-sunnah wannan tattaunawa malai ce ya ciro ta ne daga littafin fiqh as-sunnah na abi malik mujalladi na 1 shafi na 401 zuwa 402 insha Allah mun zo kan gaba kuma an ce lokaci yayi zamu tashi cikin aidin wato faslun fi salatil janaza ko binna mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa